الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتضى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الساطع والضياء التامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار ما تعاقب الليل والنهار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na alhamis daren juma'a 6 da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina shekara 1446 wanda yayi daidai da 6 da watan 3 watan maris miladiyar haihuwar annabi isa dan nanan maryam in sahha tarikh shekara 2025 miladiya ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci mai tarin alkhairi da albarka na darul hadith da yake wannan unguwa ta Cinitau a wannan birni na Tawa jamhuriyar Niger wanda wannan shine darasi na 6 a cikin jerin darussan tafsirin wata Ramadan da muke gabatarwa kuma shine darasi na 6 a cikin wannan sura mai tarin alkhairi da albarka suratul dukhan wala Allah ya kasance darasin karshe in Allah ya yarda muna fata wa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alqur'ani ya zamanto hujjatan lana la alaina ajiya mun kwana a aya ta 39 fadin Allah subhanahu wa ta'ala ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktharahum la ya'lamun yadha mutashi aya ta 40 in Allah da sai Allah yace
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون
الله يقول إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين inna yawmal fasli lalle wuni da za a yi alqada za a yi rarrabe tsakanin halittu wuni da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi hukunci tsakanin halittu game da abin da suka aiwatar a gidan duniya na alkhairi ko kuma na sharri allati miqatuhum ajma'in shine wurin haduwar su baki daya shine wurin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada wa dukkanin halittu baki daya su hadu a wannan ranar ba shakka wuni ne na alkiyama inji malamai suka ce inna yawmal fasli yawmul fasli kinnan shine yawmul qiyama ranar tashin alkiyama ranar da Allah zai yi qada'i yayi hukunci tsakanin halittunsa baki daya rana ce da ubangiji subhanahu wa ta'ala zai sakan kama kowane dan annabi adam bisa abun da ya aiwatar shi yasa Allah ya faɗa annabi cewa inna yawmal fasli kana miqata
inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja
Allah ce inna yawmal fasli kana miqata lalle wuni da za a rarrabe tsakanin ayyukan dan annabi Adam shine wunin da Allah zai tare halittun duniya baki daya sai Allah ce yawma yunfakhu fi ssuri ranar da Allah subhanahu wa ta'ala zai sa ayi busa cikin kaho fata'tuna afwaja sai ku zo wa Allah jama'a jama'a tawaga tawaga haka a mursalat Allah yake cewa hadha yawmu la yantiqun
hadha yawmu la yantiqun
wala yu'dhanu lahum
la yu'dhanu lahum fayatadiru
wailu yawma idhin
lil mukallibin
hadha yawmul fasl
hadha yawmul fasl
jama'nakum
wal awwalin
Allah ce hadha yawmu la yantiqun wannan wuni ne wanda kafirai Allah ce la yantiquna ba za a ba su damar yin magana ba la yantiquna ba za a ba su damar yin magana ba za su yi magana ba Allah zai rihe bakunan su ba wanda zai furta wani abu da bakinsa abinda zai magana to kallimuna aidihim inji Allah hannaye za su yi magana sai Allah ce wala yu'dhanu lahum ba ma amma ba su dama ba Allah ba zai ba su dama ba fayatadhiruna balantana su kawo hanzari da kuma uzurinsu Allah ya ce wailu yawma idhin lil mukaththibin bone na azaba ya tabbata wa masu ƙaryace Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce hadha yawmul fasl wannan rana ce tararrabewa tsakanin abinda mutun ya aiwatar na alkhairi duk wanda ka zalunta a duniya idan aka je alkiyama to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya satin ka masa ya zo a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wata rana yace wa sahabbansa atadruna man almuflisu min ummati shin kun san waye matsiyaci talaka a cikin al'ummata suka ce almuflisu fina man la dinara lahu wa la dirhama lahu shine wanda bai da dinari bai da dirhami wanda bai da kwadala ko kwabo wanda yake baya da ko dala sai manzon Allah ya ce ba wannan nake nihi ba almuflisu kenan anan annabi ce shine wanda zai zo a wunin alkiyama ranar da ga annabi Adam ga annabi Nuhu ga annabi Idris annabi Zakariya annabi Isma'il annabi Dawud dukkanin annabawan Allah suna nan sai zo ga yayi sallah ya fi bi salatin sallah cikakkiya bisa ilimi yayi wannan sallar ba akan jahilci ba yayi azumi yayi zakka yayi sadaka yayi wacece amma sai a yi rishin sa'a ya zagi wancan ya ci dukiyar wancan ya mu wani munafici kaza sai zamanto wa'annan mutanen da yawa ababen sai su kai karar su gaban Allah subhanahu wataala sai Allah ya dinga doko aikin alkhairin da ya aiwatar sai Allah yana ba su sakamakon abin da musu na zalunci har annabi ke cewa har awaye gari abin da yake da shi na lada gaba ɗaya ya kare sai wani mutum ya zo ya ce ma Allah ni ma wani a duniya yayi min kaza sai Allah ce baka gadin bai da lada ko daya duk abin da ya aiwatar an raba an biya kowa sai ya ce wa Allah subhanahu wataala ai a duniya nayi laifi kaza da kaza da kaza to a kwatanta wannan ladar da za a bani sai a rage min laifina annabin Allah ce sai a dauko laifin wancan da bai ji bai gani ba sai a jibga masa aka kuma sai a tura shi jahannama Allah ya kare mu to shine yawmul fasl ranar da Allah zai rarrabe tsakanin bayin Allah subhanahu wataala Allah ya sa mu dace idi ne wanda Allah yake yafsilu bainana Allah zai rarrabe zai hukunci zai qada'i tsakanin mu sannan kuma wuni ne wanda ba Allah bai buƙatar aboka ba wani aboka da zai zo da yake ya karanta wata durwa ko wata durwa privée ko wata durwa public ta nan take aiki fa durwa public gaban Allah ba wata durwa public wallahi in ka je gaban Allah warar hula ne da jujun da shi wace can kowa farar hula ne kuma sai Allah ya masa hukunci to Allah ya ce miqatuhum ajma'in shine ranar da za a tara su Allah zai tattara halittu baki daya wato tun daga na farko har zuwa na ƙarshe musulmi da kafiri duka sai Allah subhanahu wataala ya tara su sai Allah ya ce yawma la yughni maulan an maula shay'a wala hum yunsarun ranar da watan wani majibincin lamari dan kusa dan kus dan ai dan uwa na kusa wanda kake da zumunta da shi ko kuma wani aboki da kake ji a duniya baya da damar ya amfanar da kai da wani abu dai da kake da zumunta da kusanci da mutum a duniya in aka je alkiyama wallahi ba abin da zai amfana da kai da shi a rayuwa. Anan mutun yake da damar ya amfana da kai, ka shiga cikin wani hali ya ce maka maka, baka da abinci ya baka, kai rikici an je kuma sai da yaje ya belinka. Amma in aka je alkiyama Allah ya ce yawma la yughni maulan an maula shay'a, a ranar wani majibincin lamari makusanci gare ka yayi kadan ya wadatar da kai da wani abu, bana ba wani abu da ya isa maka abinda Allah ya kaddara ya rubuta maka na tahiyya huta, to ba zai isa ya hana ka ba. In kuma aljanna ce duk iyar ka da mutun ba zai hana ka shiga aljanna ba. Irin wannan abun Allah subhanahu wataala ya shame mai tashi a Qur'ani mai girma Al-Qumar, Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshay yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a inna wa'dallahi haqq. Allah ya ce ya ayyuhan nasu, ya ku mutane baki daya da musulmin da kafiri, Allah ya ce ittaqu rabbakum, ku tsoraci ubangijinku, ma'ana ku yi abinda Allah yake so ku bar abinda Allah baya so. Sai Allah ya ce wakhshaw yawma, ku tsoraci wani wuni, ku yi hankali game da wani wuri da zai zo muku nan gaba, wanda wannan wuri in ya zo la yajzi walidun an waladihi shay'a, uba baya iya amfanar da dan da ya haifa da wani abu, inji Allah, wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a, haka dan da ka haifa a gaban Allah baya iya amfanar da kai da wani abu nan duniya da take babanka gata, ka gina masa gida, ka tsara masa aure, ka tura shi ya je aikin haji, ka saya masa manyan kaya ya sanya. In aka je gaban Allah duk baka yi masa wannan, baka yi masa kunyi wallahi, ladarka zai nema ya ce ba dan dana ina da buƙatar ka bani lada kaza an cika da je aljanna, ce wallahi baba ni ma ta kira nake yi, ba wanda yake da alaka da wani. Shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa فإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يوم فلا أنصاب بينهم ولا يتساءلون. Allah ce idan aka yi busa a cikin kaho aka taso a wurin alkiyama, kowa ya fito daga cikin kafa cikin kabarin sa, gashi an tashi tsirara, ba mai riga, ba mai wando, ba mai kaciya, ba mai wani rawani, balantana alkibba, balantana rawani, balantana sanda ta shehintaka, ba mai komai gaban Allah. To sai Allah yake cewa fala an saba bainahum yawma idin wala yatasaaluna, babu dangantaka, duk wata dangantaka ta yanke, inji Allah subhanahu wataala. Haka Allah ya ce wa yawma taqumu as-sa'a yawma idin yatafarraqun, ranar da aka tashi alkiyama aka zo gaban Allah aka bushe, Allah ya ce yawma idin yatafarraquna, a ranar duk wanda suke kwale a duniya Allah ya ce wallahi rabuwa suke yi. Sai sa Allah ya ce al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqun, abokanai da suke abota a duniya gaba ɗayan su makiya juna ne, ba mai shiri da wani in dai ba an yi abota ne akan bin Allah subhanahu wataala ba. Allah subhanahu wataala ya datar da mu a suratu Abasa, Allah ce fa idza ja'ati saha yawma yafirru almar'u min akhihi, sai ce wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli mar'in minhum yawma idhin sha'nu yughni. Allah ce fa idza ja'ati saha, idan mitsawa tazo, ita ce alkiyama, idan aka tashi alkiyama, Allah ce yawma yafirru almar'u min akhihi, ranar fa mutun zai gudu ya bar dan uwansa, uwa daya uba daya, ko uwa ɗaya uba kowa da nashi, ko kuma uba ɗaya uwa kowa da tashi. Allah ya ce in aka tashi alkiyama to yafirrul mar'u min akhihi, ba wanda ke cewa ai wani kane na ne, duniya na masa gata, bari in tsaya masa gaban Allah da shi aljanna, wallahi babu kowa ta kansa yake. Allah ya ce wa ummihi, ba dan uwan ba kadai, wa ummihi, har da mahaifiyar ta tsugunna ta haife sa, idan aka tashi kiyama mutum gudu yake barta. Wa abihi, Allah ya ce da mahaifinsa ma baki daya. Sai Allah ya ce wa sahibatihi, abun kaunarsa da yake my darling, my sweetie, my love, my wacece, in aka tashi kiyama Allah ya ce wallahi gudu yake barta, ba wata soyi gudu yake ya barta, in dai ba an ga an tsallake ba, to malam ba mai tsayawa yayi wata magana, in dai ba an tsallake ba, ba mai tsayawa yayi wata magana. Allah ya ce wa sahibatihi wa bani, har da ayyan da ma yake tatsama da su, yake jiji da kai da su, yake kokarin ya ga ya faranta musu, ya tara musu dukiya, in an je alkiyama Allah ya ce gudu zai bar su. Sai Allah ya ce likulli mar'in, kowane mutum fa yawma idin a wannan ranar wace rana kenan jama'a yawmul fasl ranar tashal kiyama Allah ce sha'ru yubuli akwai abun da ya dame shi kowanne mutum da damuwa ta damuwar sa ya za ta kanye ya za ya wanye gaban Allah subhanahu wata'ala a suratul ma'arij Allah yake cewa wala yasalu hamimun hamima sai ta yubassarunhum suna tsinkayen su sun gane su aboki Allah ce ba zai tambayi abokinsa ba yanzu ba duniya akwai wanda in kai kwana ɗaya biyu baka gansa ba sai ka tada masa waya wani lafiya in aka zo majalisa ba shi sai ka zo ka tambaye shi wani ya aka yi da bai zo ba sai an kira sa da salula ina kake amma in aka tashi kiyama duk alakar ka da mutum malam wallahi alazim ba za ka tambaye in dai ba an kare ba ne in kaga an ana tambayar juna to an shiga aljanna ne Allah ya samu wani lafiya shi da Allah yake cewa yawma la yughni maulan an maula shay'a ranar da wani majibincin lamari aboki ko dan uwa baya jibintan lamarin dan uwansa ko kuma abokinsa sai Allah ce walahum yunsaruna kuma babu ba za su taimake su ba daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana idan Allah ya kaddara mu mutun tahiya wuta to babu wanda zai zo gaban Allah ya tsaye ce wannan namu ne dan siyasar mu ne ko kuma a'a yaran mu ne ko kuma a'a mai gidan mu ne ko dan mu ne kasai nan duniya akwai duk laifi nan duniya zaka iya taka dokar da aka shige aka ce doka ce amma in kana da gata ake iya zo maka a tsaya maka kuma a wuce wurin an tashi amma gaban Allah wallahi ba haka bane gaban Allah ba haka bane abu guda zai fitar da kai malan ka zo da tsantsar tsagwaron tauhidi gaban Allah subhanahu wataala Allah ya dace da mu Allah ya ce walahum yunsaruna ba za a taimake su ba za a ka musu agaji ba ba wanda zai taimaki dan uwansa daga azabar Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce
illa man rahimallah innahu huwal azizur rahim
Allah ya ce illa man rahimallah innahu huwal azizul hakim rahim innahu huwal azizur rahim Allah ya ce illa man rahimallah sai dai wanda Allah ya tausaya ma wanda Allah ya tausaya ma cikin ma'abuta imani cikin mutane masu imani ahlut taqwa ga imani kuma ga taqwa ga imani kuma ga taqwa sannan kuma ga kyautatawa a rayuwa sun bi Allah gurgurdan hali to in aka tashi kiyama ubangiji yana ba su damar su ceci wanda suka cancanta a cita ba kowa bai ake cita a gobe kiyama kuma ba kowa bai ke yin ceto gaban Allah subhanahu wataala akwai mutanen da malam garanti ne gaban Allah za su yi ceto ya zo a hadisin annabi Muhammad ya ce yashfa'u yawmal qiyamati thalasun mutane guda uku a wata riwaya kuma arba'un mutane guda ko kuma hudu za su yi ceto gaban Allah in aka ce ceto shine Allah ya buga feve an tura mutun jahannama amma wannan mutun saboda kusancin shi wa Allah subhanahu wataala sai kuma Allah ya bashi damar ya ceci wancan da ake cikin wuta ya kasa aljanna to manzo Allah yake cewa mutum guda uku za su yi ceto gaban Allah subhanahu wataala yace al-anbiya wa akwai annabawan Allah kowane annabi Allah zai ba sa damar ya ceci al'ummarsa kowane annabi Allah zai ba sa damar ya ceci al'ummarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ceci al'ummarsa Allah ya sanya cikin muna cikin annabi zai ceta a ran tashin kiyama abane a mutum na biyu sannan kuma akwai mala'iku mala'iku za su yi ceto gaban Allah subhanahu wataala sannan kuma akwai ash-shuhada wanda suka mutu fagen daga wajen daga kalmar Allah litakuna kalimatullahi hiya al-uliya su ma Allah zai ba su damar su yi ceto sannan kuma ma jama'a akwai ahlul ilmi ma'abuta ilmi malamai rabbaliyuna malaman na Allah malamai na Allah Allah zai ba su damar su yi ceto a ranar tashin alkiyama jama'a mun fahimta duk malamin da ya zamanto mutum ne kirki ga taqwa ga ikhlasi kuma ga karatu da aiki da karatun to Allah zai ba shi damar ya yi ceto a ranar tashin alkiyama shine Allah ce illa man rahimallah sai wanda Allah subhanahu wataala ya tausayawa ya ji kansa ya sanya yana cikin bayin Allah masu imani to sai Allah ya ba shi ceton wanda ya kamata ya ceta ba kuma kowa bane ake ceto sai Allah ya bashi damar ya ceta Allah ce innahu huwal azizur rahim lalle shi Allah subhanahu wataala huwal azizu shine wanda yake mabuwayi wanda yantaqimu ala a'da'ihi, Allah yana ramuwar gayya akan makiyansa, duk wanda yawa Allah ta wayi a duniya, to in yaje gobe kiyama Allah zai kama sa, shine intiqam, sai Allah ya masa azaba daidai abinda ya aiwatar na laifin sa. Sannan kuma ar-rahimu, Allah mai tausayi ne wa bayinsa, Allah ya tausaya mana. Sai Allah ya ce aya ta gaba,
inna shajaratal zaqum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun ka ghalil hamim.
Allah ya ce inna shajaratal zaqum, Allah ce kun ga itaciyar zaqum, tabbas itaciyar zaqum, wani ice ne icen zakum, wani ice ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi mummunan ice wa kafiri, Allah ya kare mu. To Allah ce inna shajaratal zakum, lalle itaciyar zakum, ta'amul athim, abunci ne na kafirai, na masu sabo, mummunan abunci ne, al-athim ai abunci ne na waɗanda suka bijire wa Allah subhanahu wa ta'ala, abunci ne wanda Allah yake baiwa ashabul athamil kabira, ma'abuta zinubai manya-manya, wai suka aiwatar da manyan zinubai a duniya, al-kaba'ira. To in aka je al-kiyama, Allah yana ciyar da su cikin da wannan abincin, Allah ya kare mu. Sai Allah ce kalmuhli, shi wannan abincin kamar dalma ko kwalta yake, yaghli fil butun, Allah ya ce yana tafasa, idan suka ci abincin su ƴan wutan, ole abincin ya amfani jikinsu, sai Allah ya ce yaghli fil butun, tafasa yake yi, yana tafasa a cikin cikunansu, Allah ya kare mu. Sai ce kagharil halil alhamim, yadda ka san ka dora ruwa sun yi zafi saman tukunya, ka dora ruwa sun yi zafi saman tukunya, haka abincin yake tafasa a cikin cikunansu, Allah ya kare mu. Wannan na daga cikin mafi munin abinci da Allah ya tanadawa ƴan wuta. Masu ga ce shi wannan shajaratul zaqum wani abinci ne da Allah ya sanya shi na kafirai, wannan kuma Qur'ani ya tabbatar da cewa abincin yana fitowa ne a cikin wutar jahannama, kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mun a waqi'a, thumma innakum ayyuhad-dalluna al-mukadzibun,
thumma innakum ayyuhad-dalluna al-mukadzibun,
la'akiluna
min shajarin min zaqqum
famali'una
minha al-butun.
Allah ya ce thumma innakum ayyuhad-dalluna al-mukadzibun, sannan kuma abinda zai biyo baya ga ku masu ƙaryata Allah subhanahu wa ta'ala, kuma ɓatattu suka ibin Allah a duniya, Allah ce la'akiluna, za ku ci min shajarin min zaqum, daga wata itaciya da ake kira iccen zaqum, kai da shin zaqum, to ka san akwai jaraba a ciki, malam da jin kalmar zaqum kaga wasu hurufu ne suka haɗe a kanta fa, ga zayun ga ƙafun, to akwai jidali a ciki. Allah ce min shajarin min zaqum, sai ta kuma famali'una min halbutun, Allah ce sai Allah ya musu dam dam da ciki, Allah ya kare mu. As-Saffat, Allah ce azalika khairun nuzlan am shajaratu zaqum, azalika
khairun nuzlan am shajaratu zaqum,
inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin,
inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin,
innaha shajaratun takhruju fi asli al-jahim,
shajaratun takhruju fi asli al-jahim,
tal'uha ka'annahu
ru'usu ash-shayatin.
Allah ya ce azalika khairun nuzlan am shajaratu zaqum, yanzu wancan abun da aka yi bayani na aljanna shi ne ya fai daɗi ke dacewa, shi ne ya cancanta mutum ya nema a matsayin masauki, am shajaratu zaqum, ko kuma abincin itaciyar zaqum. Sai Allah ce innaha, inna ja'alnaha, musu Allah mu muka sanya ita wannan itaciyar ta zaqum, fitnatan lidh-dhalimin, dan ta zamanto jarabawa wa az-zalimai. Sai ce innaha shajaratun, wata itaciya ce, wadda takhruju fi asli al-jahim, tana fitowa daga watan tushe, daga makarƙashiya ta wutar jahannama, Allah ya kare mu. Wata ranar shugaban halitta Annabi Muhammad yana zaune garin Madina, sai suka ji wani abu ya fada kwatsam, sai kowa ya zabura, sai Annabin Allah ya tambaye sahabbai kun san me ke faruwa, suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam, ba mu san abin da ke faruwa ba sai manzon Allah yake ce masa wani falalan dutse ne Allah ya jefa cikin wutar jahannama sama da shekara 70 yana tafiya yau ne yazo karshen jahannama shekara 70 yana gudu daga kofar jahannama ta sama aka zubo wannan dutsen yana gangarawa yana gangara tsawon shekara 70 ma'aikin Allah ya ce yana tafiya yau yazo karshen jahannama to Allah ya ce wannan itacin tana fitowa ne daga tushen wutar jahannama Allah ya kare mu sai Allah ya ce fal'uha ai itacin wannan itaciyar da kafiri suke ci ka annahu ru'usus shayatin ka ce dai kanun shedanu ne ga ta ba kyawun kallo kuma babu kyawun dandano sai ce fa innahum la'akiluna minha famali'una minha albutun Allah ya ce ina mai tabbatar muku wallahi fa innahum la'akiluna minha su ɗan wuta dole su ci wannan itaciyar sun so ko ba su so ba Allah ya ce la'akiluna minha sai fa sun ci wannan daga wannan itaciyar sadan famali'una minha albutun sai Allah ya cika musu cikinsu da ita tab sai ce thumma inna lahum alaiha la shurbun min hamim sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya dinga misimsu yana ba su irin ka ci abinci ko kana bukatar ka sha ruwa sai kuma Allah ya ba su ruwan jahannama Allah ya kare mu Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu shi da Allah ce inna shajaratal zaqum ta'amul athim abinci ne mummunan abinci na mutanen banza kal muhli Allah ce kamar dalma yake yadli fil butun yana tafasa a cikin cikkuna din suka ci abincin tafasa yake yi Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu yarfa mu asiri sai Allah ya ce in kana son ka gane yadda yake tafasa ka dora ruwa saman huta ka kunna wutar ka ga idan ruwa suka yi zafin ya tukuya take yi to yadda kaga tukuyar take yi a saman wuta haka wannan abincin yake tafasa cikin cikkunan su Allah ya kare mu sai Allah ya ce aya ta gaba
خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم
الله يقول خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم سي الله يقول ملائكو زباني ياوا وسو ملائكوني دا الله يتاندا أيكن سبو دا تيني كتن shine awa'in muta azaba Allah ya kare mu da su sai Allah ya ce wa mala'iku khuduhu ku kama sa wa za a kamar wannan mujrimin wannan fajirin wanda aka ma wa'azi duniya bai ji ba sai Allah ya ce wa mala'iku khuduhu ku kama sa fa'tiluhu kuma ku kora sa ku sa gangaran sa idan ka ce fa'tiluhu a saka mutun ta baya ana dukar sa shine ma'ana fa'tiluhu sai Allah ya ce ku sa shi a gaba kuna jibgarsa ila sawa'il jahim Allah ya ce so nake ku kai sa tsakiyar jahannama Allah ya kare mu a haka Allah ya irin wannan bayani Allah ya ce fa amma man utiya kitabahu bi shimalihi
fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya
wa lam adri ma
sa'ani ma hisabiya
ya laitaha
kanatil qadiya
ma aghna
anni maliya
halaka
anni sultaniya
kazurin
khudhuhu fa'alluhu thumma al-jahima salluhu thumma fi silsilatin dar'uha 70 dhira'an
Allah ya ce khuzuhu faghulluhu Allah zai ce wa mala'iku khuzuhu wa kama sa idan an ce khuzuhu nan fa malan al-akhdhu bil quwwa kamu da karfi za a yi masa kai ka san ba sai an ce maka mala'ika suna da karfi wallahi in ba sai an gaya maka mala'iku halitta ce masu karfi ba to Allah zai ce wa mala'iku khuzuhu ku kama sa faghulluhu ku daure sa Allah ya kare ni thumma al-jahima salluhu sai Allah ya ce mala'iku in kun daure sa ba barin sa ba za a yi anan Allah ya ce ku gangara da shi cikin wutar jahannama Allah ya kare mu thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluquhu sannan kuma ku samu sarka mai tsawon mita zira'i 70 Allah ya ce ku nadiye min shi da ita sannan ku tura cikin wutar jahannama wannan fa kafin a fara shiga jahannama fa dihumalan kafin a fara shiga jahannama shirin Allah yake cewa khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim, ku kama sa ku kora sa ku karkada sa zuwa tsakiyar wutar jahannama, thumma subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim, sai Allah ce kuma bayan kun kora sa ya tafi zuwa wutar jahannama, thumma subbu fawqa ra'sihi, sannan kuma ku zuba a saman kansa min azabil hamim, na daga azabar wutar jahannama Allah ya kare mu. Malam ba shakka wutar jahannama akwai zahiri, ya zo a hadisin Annabi Muhammad cewa dan jahannama idan ya dauko ruwa zai ja zai sha, dan jahannama idan ya dauko ruwa zai sha, idan ya dauko kofin ruwan gabanin ya kai kofin a bakinsa, duk wata tsoka a fuskar malam kunuwa take wallahi, kafin ya kai da shan ruwan duk wata tsoka da take a fuskar sa malam kunewa take yi, idan kuma ya sha ruwan kafin ruwan su kai da gama gangarawa, duk wani hanji a cikin sa malam ya narke wallahi, ba wani abu da yake aiki a cikin sa, kuma haka za a dinga shayar da shi, kuma in ya ci abincin ya sha ruwan baya jin ya wulatu, Allah ce la yusminu wa la yughni min ju, abincin in ka ci bai ƙara ƙiba, sai kuma mutum baya jin barin jin yuwa, an jahannama in ya ci abincin yuwa take ƙaruwa a kansa, marmakon in ka ci abinci ka koshi, to shi in ya ci abincin sai ya ji kuma ya jin yuwa, dole yana buƙatar ƙarin abincin, sai kuma a ƙara masa wannan shajaratul zaqum, yana ci ana masa azaba da ita, Allah ya kare mu. Allah ya tsumma subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim, sannan ku sanya ku zubo a saman kansa daga ruwan jahannama ruwan zafi. A hajji Allah yana cewa yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim yusharu bihi ma fi butunihim waljulud, Allah ce ana zuba ruwan zafi a saman kawunansu, ana zuba ruwan zafi a saman kawunansu, kai ko da wannan azabar akbar mutum malam musiba ce, sai Allah ya ce yusharu bihi ma fi butunihim, yana narkar da abin da ke cikin cikunansu, Allah ya ce waljulud hatta fatarsa, Allah ya ce wallahi konewa take yi. Wannan fa karatun Allah yana mana wa'azi ne, fa dan kaga washin ya kamata kaje can wannan gidan, Allah ya kare mu, Allah ya kare mu, sai Allah ya ce masa zuq innaka antal aziz,
innaka antal azizul karim,
Allah ya ce zuq innaka antal azizul karim, ka dandani wannan azabar da wa ake da wannan kafirin wanda da ganganci da sakarci ya jasa, malam ai da ganganci da sakarci kai da Allah ya baiwa shekara da shekaru a duniya, kai shekara 30 40 50 a duniya, kuma ka kasa yin abin da zai zama tuwa silan staika aljanna, awalam nu'ammirukum ma yata'ammaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir, Allah ce ba mu zo da ku ba irin shekarun da ya kamata duk mutum mai hankali ya kamata ya wa'azu, irin zaman da ake yi a duniya dai mutum ya gano ya kamata, Allah ce mun yi muku wallahi, kuma wa ja'akumun nadhir, har ga furhura ta fara bayyana gare ku, ga wa'azi nan ana muku karara, abokananku na yarinta da dama sun bar duniyan nan, ka dubi irin tsarin Allah da Allah yake mutum wa'azi don ka gano Allah subhanahu wa ta'ala, kana yaro ka da abokane ana tashi sai kaga kafin ku kai shekara 30 to da dama daga cikin su babu su, kafin a kai tsuha kuma kafin kai kai shekara 60 wasu kuma sai dai ana ta zuwa daga wasu ana wucewa, wannan zalla ba wa'azi bane, duka bai saka gyara aikinka ba, Allah ya rufa mana asiri, to sai Allah ya ce masa zuk dandana, me zai dandana wannan azabar da kuma wannan wulakanci, Allah ya ce innaka antal azizu, kai magwayi ne a cikin mutanenka a duniya, kai babban mutum ne, mutum ne mai girma, mutum ne mai alfahari, sannan kuma karimun alaihim, mai kyautata musu ne, kai yadda kamata kai mutane, amma baka wa Allah subhanahu wa ta'ala ba, sai Allah ya ce hadha
inna hadha ma kuntum bihi tamtarun,
Allah ya ce inna hadha, lalle wannan abun fa da ake ambatawa na abincin ƴan wuta da ruwan da za a ba su a sha, Allah ya ce ma kuntum bihi tamtarun, abinda kuke shakku ne fa kuna ganin kamar ba haka bane, to kuma gashi nan abun ya wakana, sai sa malam alkiyama nan fa wallahi za ta zo, za a je gaban Allah kuma Allah zai sakanta mu kowa, Allah ya yi bayani fariqu fil jannati wa fariqu fis sa'ir, akwai bayin Allah da Allah ya taimake su aljanna ce mu kuma su Allah ya sanya mu da ciki, akwai wasu mutanen da kuma wuta ce mu kuma su Allah ya kare mu da su al'amarin yayi muni malam ka tashi gaban Allah Allah ya sanya mutun cikin tawaga da za a tura cikin jahannama kaji bi duk irin abin da ake bada labari na fir'auna sai a ce yo ga mutun fadan tawagar fir'auna zuwa jahannama shi yasa idan aka tura in jahannama wuta Allah ya kare mu to shedan da kansa zai musu kudu ba a cikin jahannama zai discours zai message ala nation na in wutan shi shedan yace inna allaha wa'adakum wa'dal haqq allah ya yi muku alkawali alkawali na gaskiya wa wa'adtukum fa akhlaftukum yace ni kuma na yi muku alkawalin kuma na saba muku wa ma kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li yace ba wanda na tilasta sa dole fa ya saba ma Allah iya dai kawai na kawata muku al'amarin kuka bi wannan abun yace fala talumuni walumu anfusakum kad ku zarge ni ku zargi kawunanku yace kun ga wannan wutar ba wanda na iya fitarwa daga ciki kuma babu wanda ya isa ya fitar da ni daga ciki Allah ya kare mu Allah ya kare mu Allah ya tsora dan annabi Adam a hayoyin da ya kamata mutun ya bi domin ya samu dacewa shine Allah ce inna hadha ma kuntum bihi tamtarun wannan fa abune kafiri suke shakku akai cewa ba za a zo alkiyama ba sai Allah ya ce aya ta gaba
innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa 'uyun yalbasuna min sundusin wa istibra'in mutaqabilin
Allah ya ce innal muttaqina fi maqamin amin tabbas masu imani al-muttaqi bayin Allah masu taqawa suwaye bayin al-muttaqun sune bayin Allah da suka bi Allah akan jin tsoron Allah suka bar abinda Allah ya hana su kuma saboda fatan abinda ke wajen Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ce fi maqamin a wannan rana suna a cikin wani wuri maqama bi ma'ana mawdi'i suna a wani wuri Allah ya ce amin amintacce Allah ya samu dace wasu suka bi Allah ta hanyar yin abin da Allah yake so da barin abin da Allah baya so Allah ce fi maqamin suna a wani wuri na zama amin kuma amintacce masu ga ce ai amin ne daga hun abubuwa guda hudu amin ne minal mauti sun amintu daga mutuwa in suka shiga wannan wurin ba su ba mutuwa har abada nabi kuma aminun ne minal khuruj aminun minal khuruj sun amintu in aka shiga aljanna ba a hita malam na daga cikin irin abun da Allah ya yi wa ƴan aljanna na jin daɗi shine duk wanda shiga aljanna khalidin ne fiha abadan ma da mata samawati wal ard in an shiga ne har abada ba wanda zai shiga aljanna ya fito wallahi babu wanda zai shiga aljanna malam ya fito kuma aljanna nan fa kadibi gidan mutum a aljanna arduha samawati wal ard fadin sammai sama da ƙasa sai Allah ya ce uiddat lil muttaqina kai ya kamata mutum ya kama jiki wallahi gidan mutum aljanna kadibi ita fa aljanna baka san fili ba balantana ka je ka sai sima ka buga birgi ka gina a'a Allah ya dauki yaunin gina maka gidan abinda Allah yake da bukata yi abinda shi Allah yake so kuma na rantsa maka da Allah sai ka amintu da abinda Allah ya baka baka jin babu wata takura cikin aljanna kaga dai aljanna ba a haya malam babu wanda ke haya cikin aljanna kowa gidan kansa yake babu gidan aro cikin aljanna kowa gidan kansa yake sannan kuma babu wanda ke da rabin kare ba kaman fadan duniya bane a'a kowa gida ne ma keke Allah ya basa ya tabbata hadisin al-Imam Tirmidhi alaihi rahmatullahi ta'ala cewa a cikin aljanna akwai wata itaciya wanda wannan itacin ta saki wata una cikin aljanna za ka yi mutan aljanna zai tafiya cikin wannan aljanna da a duniya ne in kana ana ilgo annabi Allah sai mutun ya shekara 100 bai kai karshe wannan unar ba cikin gidan mutun guda fa gidan mutun guda yake da wannan unar naka ne kai kadai halak malak baka tarayya da kowa da shi to kuma daga cikin abun da suka ce na amin suka ce ai min kulli hammin wa huzmin ba wani damuwa da bakin ciki ita aljanna babu wanda zai bata maka da rai aljanna in ka shiga duk wanda ya shiga aljanna shi da bacin rai su yi baye baye har abada kenan wallahi amma nan duniya duk abin da ka taka duk matakin da ka taka a duniya na karatu ne na kudi ne na wani mulki ne wallahi sai an bata maka dare ya kai danka da ka haifa a cikin ga zai maka abin da zai bata maka dare ba sai an je ne saboda danka da ka haifa sai abin da baka sai ka ji ka damu to amma aljanna Allah ya ce wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwan duk wani abu da zai sa a bata ai maka ba daidai ba Allah ya ce ya cire ana zaune lafiya kalo da kowa ana mutunci da kowa cikin aljanna to in aljanna aminu ne daga badamuwa da kuma bakin ciki sannan kuma a aljanna ba a wahala ba wanda zai yi fama da aice wallahi na gaji na wahala babu wahala a ce mutun ya doko babu kaga cikin aljanna dai babu da ko malam babu a daidai babu tahiya a daidaita babu tukin mota babu gina salon gaba ba duk wani aiki duk aikin da ake wahala kai malam hatta sallah ba yi cikin aljanna sallah ma ba a yi cikin aljanna ba aikin da kake yi ba suka ce kuma a'a ahaminuna ai minash shaytani wa kaidihi Allah ya kare su amintattun daga kaidin shaytan da kuma makirce su Allah ya samu wani lafiya sai Allah ce fi jannatin wa uyun suna cikin wasu gonaki ya ga ce jannat abinda kana ganin sa daga kana ganin abinda ke waje daga ciki amma daga waje baka ganin abinda ke cikin sa su gidan aljanna idan ka shiga ciki to duk abin da ke waje da kana ganin sa amma wanda ke waje baya ganowar abin da ke cikin ta Allah ce fi jannatin suna cikin wasu irin gonaki sannan kuma wa uyun da kuma wata maimari na ruwa ga ijiyoyin ruwa masu bulbulowa suna fitowa Allah ya samu wani lafiya shine Allah yake bada labari a insani dan Allah ya kara kwadaitar da mu da aljanna Allah ya ce wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha
qawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila
aynan fiha
tusamma salsabila
Allah ya ce wa yusqawna fiha ka'san za a dinga shayar da ɗan aljanna da wani irin kofi ya ga ce alkasu shine kofin da aka cika shi da kayan sha Allah ya ce kana mizajuha abinda ake takudawa da wannan ruwan su shine zanjabila wasu irin ruwa ne na musamman da ake cewa zanjabila sai Allah ya ce ainan wani marmaro ne da yake tafiya fiha a cikin ita aljanna musamman salsabila da ake kira salsabila ga zanjabil wani ruwan citta ne cikin aljanna sannan kuma ga wasu ruwa da Allah yake cewa salsabila malam kai da jin salsabila ai wallahi ka san sai sun yi daɗi Allah ya shayar da mu daga salsabila Allah ya shayar da mu daga salsabila a suratul mutaffifin Allah yake cewa yusqawna min rahiqin makhtum
yusqawna min rahiqin makhtum
khitamuhu misk
wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun
Allah yake yusqawna min rahiqin makhtum za a dinga shayar da su daga wani arrahiq wani tauki makhtum wanda ke cikakkiye khitamuhu misk Allah yake idan ka sha idan mutun ya sha karshen abin da yake sai ji wani kanshin turare yana tashi a ciki Allah ce wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun game da wannan ya kamata duk mai tsirgan gantu to yayi gangata zuwa ga wannan gidan na aljanna Allah ya datar da mu Allah ya samu wani lafiya sai Allah yake cewa yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin za a tufatar da su su ɗan aljanna bayan Allah ya muna bayanin irin gidan da Allah ya tanada mu ɗan aljanna sai Allah ce to kuma ga tufafin suke sanyawa yalbasuna min sundusin suna sanya wasu tufafi na sundus shine alharir marar kabri shine sundus alhariri tufafi ne ga laushi ga sulbi kuma yana gyara fata malamin fahimta ga laushi kuma ga sulbi kuma gashi baya da yauni kuma yana gyara fata sai Allah ya ce wa istabraq da kuma alhariri wanda yake mai kabri wasu ba su ga ce a min istab min sundusin wasu tufafi dai da ɗan aljanna suke sanyawa misalin ka ce riga ta ciki sai mutum ya ɗauro alkibba a sama na alharir wanda a nan duniya an hana musa alharir amma in aka je kiyama to za mu sanya alharir sai Allah ce mutaqabilina muna kwance muna kallon juna Allah ya samu dace ga ni ga aran muna tare cikin aljanna sai a tuna a duniya abin da ya faru a fa a duniya Allah ce muttaqina fiha ala al-ara'iki la yaruna fiha shamsan
muttaqina fiha ala al-ara'iki la yaruna fiha la yaruna fiha shamsan wala zamharira.
Allah ce in aljanna muttaqina suna gijirce sun girjita irin kishikida tamta mutun ya isa na kai na kai haka in aljanna suke ga mutum ba shi ba kwance kuma shi ba zaune ba ka sai in kage mutum shi ba kwance ba zaune to malan ya isa ne to Allah ce muttaqina fiha suna gijirce a cikin aljanna la yaruna fiha shamsan ba wanda zai ga wata rana a cikin aljanna ba ka ganin rana balle tana ga ce ka wallahi vraiment sai juro akwai zafi ba wani zafi cikin aljanna la yaruna fiha shamsan Allah ce wala zamharira balantana kaga wannan kufan da yake shigo a cikin finitir in ana rana Allah ce shi ma ba za ka gani ba abinda ake da bukata gare ka kawai shine zama na kamuri Allah ya datar da mu to Allah ke tayal basuna min sundusin za a tufatar da su daga tufafin sundus alhariri kenan marar yauni Allah ce wa istabrak da kuma alhariri mai kaburi kuma uban ado sai Allah ce mutaqabilina suna kallon juna suna tattaunawa suna jin dadi shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari a insan Allah ce aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabraq
thiyabu sundusin khudru wa istabraq
wa
hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum sharaban tahura
Allah ce aliyahum asama gare sawan tufafin su thiyabu sundusin akwai su tufafi na alhariri marar yauni Allah ya ta khudurun wanda yake kware wanda yake ver ya sanya kular tsanwa sai Allah ce wa istabarat bayan sun sanya wannan tsanwan sai kuma su kawo riga ƙar sama su dora sai Allah ce wa hullu asawira su ɗan aljannan mazan da mata Allah ce za a yi musu kawa daga wasu ɗan warwaro min fiddatin na azurfa wa saqahum rabbuhum sharaban tahura kuma Allah zai dinga shayar da su ruwa masu tsarki Allah ya shayar da mu da wa'annan ruwan sai Allah ya ce aya ta gaba aran ma
kadhalika wa zawwajnahum bihurin 'in
Allah ce kadhalika kamar dai haka ne bayan mu musu wa'annan ababe suna zaune ana jin dadi to Allah ya ce ni'imar ba ta kare ba haka malam kadhalika kamar dai haka ne zawwajnahum musu Allah muka aurar da su bihurin 'in da wasu irin mata wanda suke da manyan idanu fararin da kuma baki ya kewaye su jama'a mun fahimta su ne hurdin ga su da manyan idanu sannan kuma idanun farare kuma baki ya kewaye farin a ciki su ne hurul ain Allah ya ba mu su kai da jin hurul ain ka san malam magana ce mai girma kai ka san Allah ya yi halitta a nan mata ne Allah ya ce wa azwajul mutahhara mata ne tsarkakakku ba ka bata maka da rai ba ta guba maka bakin ciki ba ta cewa ka sake ni in ka isa duk ba a wannan a aljanna kuma wallahi ba a kiranka a ce maka kayan miya sun kare ka san duk abin da ke tada wani miji da hankali to a kira sa a ce babu abu kaza cikin gidansa to a aljanna matan aljanna ba su san babu kuma ba su san kawo ba ka san kawo na da cikin abin da ke bata wani miji da rai duk yadda ya cika ya bace to kawun tana bata wani miji da rai to matan aljanna ba sa kawo kuma ba a tambayar izini ta hiya don ba sa yawo cikin aljanna su matan aljanna ba sa yawo kuma mata ne Allah yake ta urban a taraba tsara in mata da dukkanin su in mata ne malam duka aljanna kaf babu bazawara wallahi duk aljanna babu zawara dukkanin su in mata ne Allah ce kuma a taraba warin juna ba wata tsohuwa cikin su ba wata ta yi bleaching ba da canza ba kanta fata Allah ya ce a taraban tsarin juna ne ga su kikkiawa son kowa ki wanda bai samu ba ɗaya daga cikin magabata yana barci sai mafalikin gashi bakin kofar aljanna sai ga wata mace ce tunda yake bai taba ganin irinta ba a duniya yana ganin da sai ya tambaye ta ya amatallahi man ant bai wa Allah wace ce ke tace kana jin hurul ain yace kware da gaske tace to ina cikin hurul ain sai ya rude gogan ka sai ya rude sai ce zawujini nafsaki aura min kanki ha daga ganin sarkin fawa sai miyata sai ya ce masa abu haka za a yi ba je ka nemo aure naka biya sadaki na sai ce ah yo a ina ake neman auren ki kuma nawa ne sadakin ki kace ka je wajen ubangiji na mahalicci na nan zaka nemi aure na sai ta mata to miye sadakin ki in naji aka ce sadakin ni zan bayar tace ah sadaki na abane ne sauki azumin nafila da tsayuwar dare azumin nafila da tsayuwar dare dan duk me son ya dace da hurul ayn to ka kaba jiki wallahi akwai aiki gaba gare mu Allah ya datar da ku Allah ya bada labari a cikin suratul rahman Allah yake cewa kunna qasiratut tarfi
فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان
كأنهن
الياقوت والمرجان
قال لك فيهن أتكن وإن الجنة قاصرات الطرف أقوى سباتا دسكيتك يتقدنسو ita kuma ta aljanna fa inji malamai suka ce bata taba kallon wani namiji ba a duniya sai mijinta daga cikin mizar matan aljanna bata taba kallon wani namiji balantana ta yi shawarsa balantana har ta tura masa fotuna ko an yi soyayya a'a ka san banan duniyar sai ka kare wahala da yariya kuma sai zo ya hubda ita to fa aljanna ba haka bane Allah ce fihinna qasiratut tarfi in kaga ta kalla to mijinta ne kai wallahi aljanna in kaga ta kalle mutum to mijinta ne ba sa kallon wani namiji wanda ba shi ba Allah ce lam yatmithuhunna insun qablahum wala jan ba wani mutum a duniya ko wani aljani da ya taba tabin wa'annan matan inji Allah subhanahu wataala Allah ce ka annahunna liyaqut in ka hango su su wa'annan matan na aljanna sun ci ado sun ci kulliya suna jiran bazan su Allah ce ka dai ce alyaqut wal marjan mafi tsadar al'amari a duniya diamond to ka ce kamar dai diamond ne inji Allah subhanahu wataala shi ne Allah yake cewa a hariyu a cikin rahmani Allah ce hurun maqsuratun fil khiyam fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban sitin lam yatmithuhunna
maqsuratun fil khiyam fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban
Allah ce hurul maqsurat wasu irin mata ne suke da fararen idanu kuma idanun manya ka san na daga cikin abun da ke karawa mata kyau malam ta zaman tota da manyan idanu kuma idanu ya zaman to ba jajaye bane farare sai Allah ce to kuma hurun mata ne masu manyan idanu farare maqsuratun fil khiyam sun taqaita hurin zama su kawai cikin haimomin su dai aljanna Allah ce lam yatmisuhunna insun qablahum wala jan Allah ya datar da mu malam hurun ina akwai magana wallahi eh hurul ayni akwai magana Allah ya samu wani lafiya sai Allah ya ce aya ta gaba
yad'una fiha bi kulli fakihatin aminin
Allah ya ce yad'una fiha bi kulli fakihatin aminina suna kira su ɗan aljanna suna nema fiha a cikin ita aljanna bi kulli fakihatin kowace nau'in ɗayan itace Allah ya ce aminina kuma amintattu duk abinda suke nema na ɗayan itace Allah yana ba su ba abinda dan aljanna fa yake saye a duniya Allah ya ba mu labari akwai ayaba wa talihil mandud ga wata irin ayaban manya manya shine Allah yake cewa a cikin suratul waqi'a ya ce wa fakihatin kathira la maqtu'atin wa la mamnu'ah ga ayan itace Allah ce kathira yawa kayan furi kaya masu gina jiki Allah ce suna da dimbin yawa cikin aljanna kontinoni Allah ce la maqtu'atin ba taba wayuwar gari ba a ce anni wani abu cikin aljanna Allah ya ce an rasa shi ya kace Allah ya ce ba yayuwa wala mamnu'a kuma in kaga abu cikin aljanna Allah ya ce ba mai halakacin sa kana gani ko ce za ta yi malan kawai Allah ya datar da mu shine Allah yake cewa wa amdadnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun Allah ya ce sai muka ni'imtar da su da nau'i na kayan itace ga mangoro ga roman ga zaitun ga duk abin da ka sani da ma wanda baka sani ba malam wani abinci ba sai ka je aljanna wallahi sai ka fito kurkusni katin ba kauye saboda abubuwa ne na more rayuwa da Allah ya tada dawo in aljanna Allah ya sa mu dace asad Allah yake cewa muttaqina fiha yad'una fiha bi fakihatin kathiratin wa sharab suna gijirta cikin aljanna suna cewa aka zo musu da ƴaƴan itace masu dimbin yawa kuma da abun sha Allah ya sawa mu sha wa'annan kayayyakin sai Allah ya ce aya ta gaba
لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم
التي لا يذوقون فيها الموت سوف وإن أن الجنة إن سكشق الجنة وإن مكشق الجنة إيه لا يذوقون فيها الموت باسا لنموتوا أتكنتا يابو أحديث النبي محمد إذن الله يقرق إن أن الجنة ذوى الجنة الله يسنع ونأتكي ɗan wuta aka ga gadi su zuwa wuta Allah ya kare mu da su sai Allah ya sa ayi kira sai a zo da mutuwa kamar rago sai a tambaye ɗan aljanna wannan miye sai su ce mutuwa ɗan aljanna ɗan wuta kufa su ce mutuwa sai Allah ya ce mutuwar ma aka kashe ka daga yanzu babu mutuwa har abada kenan duk inda ka shiga hayatun ni fala mutun ba'daha rayuwa ce babu wata mutuwa bayan ta shi Allah ce la yazuquna fiha almauta in suka shiga aljanna ba wanda zai dandana mutuwa a ce ina wana ci a Allah ya ji kansa ai margayi ne Allah ya ce babu wannan cikin aljanna illa almautatul ula sai mutuwa da suka yi ta farin wanda aka zo kiyama wa waqahum azabal jahim kuma Allah ya tsare su daga azaba ta wutar jahannama Allah ya kare sai Allah ya ce
fadlan min rabbik zalika huwa alfawzul azim
Allah ce fadlan min rabbika wannan falala ce daga ubangijinka karramawa ce da mutuntawa da Allah ya wa'in aljanna Allah ya sanya muna ciki Allah ce zalika huwal fawzul azim wannan shine rabo mai girma a ce ka tashi kiyama an baka take zuwa ga aljanna akwai abin da kake shi dadi babu mutun ya tashi kiyama gashi an baka takardunka Allah ce shiga aljanna udkhuluha bisalamin kuma aminina ka shiga aljanna kuma kana cikin aminci malam ba abin da yake wannan dadi wallahi in ma akwai abin da kai cewa mutun ya shiga aljanna shine Allah ya baka dama ka gansa wallahi ba abin da kai ganin Allah subhanahu wataala dadi Allah ce zalika huwal fawzul azim wannan shine rabo rabo mai girma Allah ya sa mu dace sai Allah ya ce
fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun
Allah ya ce fa innama yassarnahu bilisanika sani dai su Allah mun sauke wannan qur'anin da halsha kake annabin Allah annabin Muhammad mun baka lafazin alqur'ani shi yasa manzon Allah ya sanya masa shi Allah ya yassarnahu mun sauke maka shi bilisanika a halshanka abin da yake so ya karanta na qur'ani zai karanta sai Allah ya ce la'allahum yatadhakkaruna ko sun wa astu su gano girman Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce aya ta karshe
fa'tadhiba innahum murtaqibun
Allah ya ce fartaqib in sun ƙaryata ba su gane karatun ba to ka jira lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai turo azabarsa Allah ce innahum murtaqibuna su ma suna jiran mutuwar kare fa Allah ce in sun ƙaryata ka kai annabin Allah to fartaqib ka jira lokacin da Allah zai lashi wa'azi sai Allah ce innahum murtaqibuna su kansu suna jiran mutuwar ka kai annabi sallallahu alaihi wa sallam wa bi hadha alqadar kifaya wa sallallahu wa sallim wa baraka ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh